Ya halicce ku daga rai guda shine Adamu, sannan ya halicci matarsa daga gare shi, ya kuma halitta muku dangogi guda takwas na dabbobin ni'ima, yana shirya halittar ku a cikin cikkunan iyayenku mata, matakin halitta bayan wani matakin cikin duffai guda uku. Wannan kuwa shine Allah Ubangijinku, wanda mulki nasa ne, babu wani abun bauta da gaskiya sai shi. To ta ina ne ake juyar da ku?